Power Africa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin da magaran na Jamhuriyar Niger akan mitoci 16, 21 da kuma 25. Ana iya samun mu a koda yaushe a duniyar gizo a voahausa.com ko sashenhausa.com. A Jamhuriyar Niger ana iya samun mu a wasu tashoshin FM amfani da Sarauniya da Fara'a da Nomad da Dalol da Niya, sai kuma tashar mu ta VOA Africa da ke birnin Yamai akan mita 102.5. A Ghana kuma ana iya samu mu a Alfa Radio da ke birnin Kumasi. Masu sauraro, Tamar Abari ce ke muku sallama a cikin shirin namu na musamman wanda a yau zai zo muku daga birnin da magaram tare da taimakon ofishin muryar Amurka da ke birnin Yamai. To, a cikin shirin za a ji cewar babban kwamandan rundunar dakarun kawancen kasashen yankin tafkin Chad mai barin gado, Janar Ibrahim Manu Yusuf, ya mika akalar rundunar ga sabon kwamanda Janar Ogunlade. Muna dauke da fashin bakin masana tsaro kan wannan batu. Hukumomin Arlit da ke cikin yankin Agadez na Jamhuriyar Niger sun dauki wasu matakai da za su taimaka wajen kawo ƙarshen fadan da ake yawan samu tsakanin masu haƙar zinare da mafi yawa ake samun asarar rayuka. Akwai shirin na kasa da sharhin jaridun Ghana, sannan mu kammala da sharhin muryar Amurka da ke bayyana matsayin gwamnatin na Amurka. Amma dukkanin su za su zo muku ne bayan mun saurari labarun duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakken labaran. Korea ta Arewa ta harba wani abu a cikin teku da safiyar yau Alhamis, a cewar sojojin Korea ta Kudu. Ta yi wannan ne karan farko da kasar ta yi gwajin makami mai linzami a lokacin gwamnatin shugaba Biden. Manyan hafsoshin sojan Korea ta Kudu sun faɗa a wata sanarwa cewa makamin da aka harba da ba a san ko meye ba a tekun Japan, wanda ake kira tekun gabas a Korea, aka harba shi. Nan take dai ba a bada ƙarin bayani ba akan irin makaman ko kuma guda nawa aka harba. An dai haramtawa Korea ta Arewa da ke da nukiliya kera makamai masu linzami a ƙarƙashin kwamitin sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya. Ɗaruruwan masu zanga-zangar nuna ƙin jinin juyin mulkin da aka yi a watan da ya gabata a Myanmar da aka kulle, an sako su a jiya Laraba, wata alamar sasantawa ta ba sabon ba daga sojojin ƙasar da nufin lallashin masu zanga-zangar. Waɗanda suka shaida lamarin a wajen gidan yaron Insen da ke Yangon sun ga motocin bas makare da matasa suna cikin farin ciki, wasansu suna nuna yatsu uku, wata sara ta nuna adawa da masu zanga-zangar suka kirkira. Gidan talabijin da ke mallakar ƙasar ya ce mutane 628 aka saki. Haka kuma a jiya Laraba aka saki Thenzo, ɗan jaridar kamfanin AP, wanda aka kama a watan da ya gabata lokacin da yake hada rahoto akan zanga-zangar juyin mulkin. Jami'an tsaron Myanmar sun kai mummunan farmaki akan masu zanga-zangar ta adawa da juyin mulkin da aka yi a ranar 1 ga watan Fabrairu, lamarin da ya mai da hannun agogo baya a ci gaban da aka samu ta fannin demokradiyya shekaru 10 a ƙasar da ke kudu maso gabashin nahiyar Asiya. A jiya Laraba, ministan harkokin cikin gidan kasar Kenya ya sanar da shirin rufe wasu sansanoni biyu da ke dauke da dubban 'yan gudun hijira da ke gujewa rikici da matsin rayuwa a kasashen da ke makwabtaka da Kenyar, musamman kasar Somalia. Kasar da ke gabashin nahiyar Afirka ta buƙaci hukumar 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta UNHCR da ta fito da wani tsari cikin makonni biyu wanda zai bada cikakken bayani akan yadda za a kwashe 'yan gudun hijirar. Hukumar ta UNHCR ta ce za ta ci gaba da tattaunawa kuma ta buƙaci Kenya ta tabbatar da ta ɗauki matakan kare 'yan gudun hijirar. A wata sanarwa, hukumar ta ce matakin zai yi tasiri wajen kare 'yan gudun hijira a Kenya, ciki har da batun halin da ake ciki na annobar COVID-19. Fred Matiang'i, ministan cikin gidan Kenya, wanda ya fitar da sanarwar, ya ce babu damar wasu ƙarin shawarwari, a cewar shafin Twitter ma'aikatar. An kammala zaman shari'ar sirri da aka yi wa wasu 'yan Kanada su biyu da aka kulle fiye da shekaru biyu da suka wuce a China, yayin da za a sanar da hukuncin da aka yanke musu nan gaba, a cewar sanarwar China. A watan Disamban shekarar 2018 aka tsare Michael Spavor da Michael Kovrig a matsayin mai da martani akan kamen shugabar kamfanin Huawei Meng Wanzhou a birnin Vancouver da ke Canada, wacce ta yi ƙoƙarin ta nemi a maida ta Amurka don shari'a. sanin halin da fursunonin biyu ke ciki lamarin ya canza tunani yan Canada akan abin da China za ta iya yi da wanda ba za ta iya yi ba abin da daya daga cikin tsofaffin jakadan Canada a Beijing kuma tsohon babban jami'in tsaro ya fadawa muryar Amerika kenan ranar juma'ar da ta wuce aka yi shari'ar Michael Spavor a arewa maso gabashin Dandong bayanin da hukumomin China suka fidda shine an yi shari'ar kuma ana jiran hukunci Shugaban Amurka Joe Biden ya zaɓi mataimakiyarsa Kamala Harris don sa ido akan ɗaya daga cikin manyan batutuwa da gwamnatinsa ke fuskanta a watannin farko na mulkinsa, wato kurarar baƙi da ke isa kudancin iyakar ƙasar. Yanzu za mu yi aiki da ƙwararru, abinda Biden ya faɗa kenan a jiya Laraba. Ba na iya tunanin wani da ya fi cancantar yin aikin a cewarsa. Inda ya bayyana abubuwan da Harris ta yi a baya a matsayin babbar lawyer California jihar da ke bakin iyakar ƙasar. Shugaban ya faɗa wa Harris tsohuwar sanata wadda ita ma mahaifanta baki ne cewa na baki babban aiki amma kina ta murmushi. Harris a tare da shugaban sun lura cewa aikin ba mai sauki ba ne. Sun kira kwararowar bakin a bakin iyakar Amurka da Mexico babban ƙalubale.
Madalla labarun duniya kenan aka saurara yanzu kuma sai taskar rahotanni za kuma mu fara ne da tarayyar Najeriya inda babban komandan rundunar dakarun kawancan kasashen yankin tafkin Chadi mai barin gado janar Ibrahim Manu Yusuf ya mika akalar rundunar ga sabon komanda janar Ogunlade ko mai masana tsaro ke iya cewa kai irin fafatawar da rundunar ta MNJTF ta yi ga rahotan Hassan Maina Kaina
Da yake jawabi yayin mika ragamar rundunar dakarun kawancan kasashen tafkin Chadin babban komanda mai barin gado Major General Ibrahim Manu Yusuf yayi bawa dakarun bisa irin goyon baya da hadin kai da suka bashi sannan yana yi su ci gaba da bada irin wannan hadin kai ga sabon babban komanda Major General Ogunlade Major General Ibrahim Manu Yusuf wanda ya ja ragamar rundunar dakarun kawancan tafkin Chadin a matsayin komanda na shida kama daga kafata tun daga watan Nuwamban shekara ta 2019 yayi ba da irin hadin kai da gwamnati da al'ummar kasar Chad suka bashi da ma rundunonin sojoji na kasar Chadin baya ga irin hadin kai da hukumar raya kasashen tafkin Chadi Tarayyar Afrika da Tarayyar Turai suka bashi General Yusuf ya kuma magantu akan irin rawar da abokan haɗin gwiwa wato tawagar dakalun Amurka dake difa suka baiwa rundunar ta MNJTF wurin wanzar da tsaro a yankin na tafkin Chadi masanin tsaro Aya Komodo Babagamawa mai ritaya na bibiyar yadda dakalun na kasashen tafkin Chadin ke tunkarar mayakan Boko Haram da ISWAP
yau cikin ikon Allah General Ibrahim Manu Yusuf zai mika ragamar wannan runduna to General Ogunlade kowa ya san General Ibrahim Manu Yusuf irin rawar da ya taka mutum ne jajirtacce mutum ne jarumi mutum ne mai gaskiya kuma ya kawo ci gaba kwarai da gaske a lokacin shi ne babban shi wato komandan yan Boko Haram Malam Bakura wanda aka kace shi kuma kowa ya san yan Boko Haram da yawa sun mika wuya saboda kokari da jajircewa da wannan Major General Ibrahim Manu yayi ya kawo ci gaba kwarai da gaske kuma ya daidaita abubuwa
shi ma kwararre kan sha'anin tafkin Chadi Dr. Abubakar Muhammad Sani yayi tsokaci
shi wannan bawan Allah Major General Yusuf dai daga Maiduguri wa ya wuce Chadi as commander MMJTF inda ya karbi wannan garagan mulkin aiki kawai ya sa a gaba an samu nasarori da yawa a gargashin shi kaga na dai akwai wani babban commander na yan Boko Haram din ana ce mai Malam Bakura commander ne ma na bangaren ISWAP amma karkashin shi wannan General Yusuf aka samu aka halakar da wannan mutum kowa ya sani irin waɗannan komandoji duk lokacin da aka ce an samu an dauke ɗaya daga cikin su ya tarwatsar da ayyukan su wannan ɗan ta'adda bacin wannan ma kuma ya sake jagoranta ya coordinating sojojin MNJTF din suka kashe ina ganin kusa sun guda goma, tayi zai ma fi fiye da goma. Komandoji amir kenan na yan Boko Haram din bangaren Iswa aka samu aka neutralizing din su. Sani ne wannan ne ma yasa dewa daga cikin su yan ta'addan, wato musamman yan bangaren wannan Iswa din, suka zo suka miƙe kai suka saranda a gane ko ta sector 1 din MNJK din dake can wannan gari dake Kamuru ana kiran ta Mora, suka zo suka miƙe kai suka saranda. So a hakikanin gaskiya shi kan dai ya gurgudun kokarin da zai iya yi, kuma an samu nasarori dewa a ƙarƙashin commandership din shi na wannan MNJTF.
To ko yanzu wane ya kalubale ne ke kan gaban sabon babban komandan Dakarun na MNJTF? Har ila yau ga Air Commodore Ahmed Tijjani Baba Gamawa.
Yanzu shi General Ogunlade yana da babban aiki, because wannan takalmi da zai sa yadda General Ibrahim Manu ya bari ba karamin babban aiki ba ne. Saboda haka shi General Ogunlade dole ya tsaya ya jajirce ya gaskiya ya bi abubuwan da ya yi domin ya dora a yadda ya tsaya, domin a ci gaba a tsira tare a kuma samu kyakkyawan nasara da wannan yaƙi da ake da wannan yan ta'adda.
A halin yanzu Major General Ibrahim Manu Yusuf shi ne sabon babban hafsa mai kula da aikace-aikace a hedikwatar sojojin Najeriya. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To yanzu kuma sai jamhuriyar Niger, inda mutane uku suka rasa rayukansu a farkon wannan mako sakamakon fadan da ya barke a mahakar zinariya da ke iyakar Niger da Algeria a gundumar Arlit da ke cikin yankin Agadez. Wannan dai ba shine karo na farko da ake samun rikici tsakanin masu haƙar zinariya a garin Arlit. Ganin haka ne hukumomin garin suka ɗauki wasu sabbin matakai da za su taimaka wajen kawo ƙarshen wannan al'amari. Abdurrahman Mauli shine magajin garin na Arlit.
Waɗannan ya tashi daga masu aikin daka, wani ya ɗauke kayan wani irin wannan ƙasa wadda ake hiddo zinariya. Danka da ya ɗauke mishi ta sai bisha cikin inda yake yana neman ya kwace kan shi, har ya shiga tsakanin mutum da mutum ne. Daga nan abun sai ya juye abokan wancan suka zo suka faɗa wannan mutum, suka ji mai ciwo. Wannan daddare ne ƙarfe 10 aka yi wannan abu. Polisi da ta samu labari aka je aka ɗauko mutane wanda suka yi faɗa, wanda bai jin jikin shi, wanda ya ji ciwo, aka kawo shi asibiti. Wannan sai police ta koma can tana bincike, ana kawo mutane komisariya ana tambayar su rikicin faɗa da dalilin faɗa. To ana nan Allah da iko shi, mutumin da aka kai liki asibiti Allah ya amshirin shi wajen ƙarfe 2 da rabi da wasan mintoci. Don wancan an bangaren wanda suka shi sun rasa mutumin su, sai suka so su ma kansu justice, suka faɗa ma wancan su ma akai faɗa. Cikin waɗannan nan take-take tasirin shan guda ya zambabu guda ya yi rauni. Don jama'an nan tsaro suka zo aka tsaye da komi da komi, wannan da ya ci aka kashi likita tushe ma ya zambabu. Kenan anan da nake muku magana a yanzu mutu uku suka rasa rayukansu cikin wannan hatsari wanda aka samu. Lalle aikin asha ne, amma matakai wanda suke cikin yin su faɗa ne kawai tashi tsakanin mutane, kamar yadda za a faɗa a cikin gari haka ake faɗa. Sai dai can al'umma da kai faɗa da wani sai abu kanka, wani bai sai su kama. Kuma mutane da makamman irin wannan kup-kup suna da babu abinda babu sanduna wani menene. Don ka take yankin dai mun sa soji, gendarme da police da guard duka dai aka yi bincike aka kamo mutane wanda suka haddasa wannan abun, yanzu suna hannun iko. Nan da nake mugo muku magana, bariyar dai wannan bariyar ta shiga gari wannan. Kuma tana cikin gari, ita mun ɗauke ta mun cire ta daga nan mun maida ta cikin gidan daka shigowa gari, saboda dinga bincike masu shigowa. Kuma da mutum ya an samu shi laifi ga ikotin sai kai ƙara. Mun samu mota wajen goma wadda ta kumsi sojawa da guard da gendarmerie da sapeur pompier da environnement, can mannan tsaro ta tsayawa can hakul azal insha Allah.
To har yanzu dai muna jamhuriyar ta Niger, inda kamfanin wutar lantarki na Damagaram ya bayyana irin matakan da za a ɗauka a bana domin kawo wa al'ummar Damagaram sauki game da yawan ɗaukewar wutar lantarki da ake samu a duk shekara a daidai wannan lokaci na zafi. Suleiman Mumuni shine shugaban kamfanin na Nigelec na Damagaram.
akwai santral wadda za ta ba mu megawatt 22 a nan, ba ta Sorazu ba ce, sabon proje ne yana nan, kayan duka suna nan a Kanya, mutane suna SSG su gansu, an kawo mayan motar, za a fara aikin cikin kwanan nan, kuma an ka kammala wannan aikin za ta ba mu megawatt 22. Sai mu ce babban ci gaba ne, saboda ai wutar da muke ja a nan da magaram ta Najeriya ce, kuma in za ya fara tsakanin garin da magaram da garurukan da suke kewaye da shi, muna da kamar wajen megawatt 15 wanda muke ja. Yanzu an girka wannan central mai megawatt 22, sai mu ce an samu ci gaba mai yawa. Cikin nan garin na da magaram, bayan wancan proje na harin harko wanda mutane watakila sun ka ganshi, inda aka dauka duka bayan garin wannan, tun daga Jamburu in ka gewo ka biyo wani janka da Jat Shiraka, aka kai wajen Share Zamna Rumbullaka, aka kewo ta Karkada, aka kai wajen Awali can bisa hanyar Gafati, ai mutane sun ga an yi aiki tukuru nan wurin, inda an kai da wayoyin lantarki masu yawa. Saboda nan sai da muka samu kamar wajen kilometer 148 da bakawaya wadda take bi titi, saboda ta sa mutane su samu damar yin barashaman su sa kwantar nasu na kansu. Bangare ne na farko, akwai bangare na biyu yana tahe, wanda zai shahuwa ungun ne cikin garin da magaram Karciye, su wajen 17 kenan. Shi ma wannan aikin nan ba da jimawa ba, tun da an san kamfanoni waɗanda an ka ba kwangilar hanyar jejeniya sun dauki kuntaragi za su zo su fara wannan aikin nan. Mun samu cikas kaɗan bisa kan komanda na kwantar su kansu, kumbatta kwantar wannan sabon kwantar wanda ake cewa prepaye, wanda sai ka biya kartu din ka kai sharji sannan ka sha wutar. Akwai kwantar din aje, halin yanzu babban magazin ne mai ciki yake, to disjunctor wanda yake biya shi, inda ake dannawa a kunna wutar, shi yayi manke. Shi kuma me ya kawo manken shi? Komanda wadda aka yi, kun san da ba a kera su nan ga cikin kasan mu, dole sai an je kasan waje. To da aka yi komanda kasashe waɗanda ya kamata su ba mu su wannan annobar da coronavirus, sai ta kawo cikas duk kamfanonuka masu kera waɗannan disjunctor, sai suka tsaye da aiki. Kenan an yi yarjejeniya da kasashe da dama, shi ya kawo cewa a halin yanzu muna dab da ciwo kan wannan matsalar ta samun isasshen kayan barashaman. Bayanin da za mu yi ma mutane, sai mu ce mu yi alfahari da wannan babban alheri da muka samu bisa kan cigaba ta samun wutar lantarki, sai mu yi ma Allah godiya.
To madalla, yanzu kuma lokaci ne da Suleiman Muni Barma zai kawo mana shirin nakasa.
Ba kasawa ba. Jama'a assalamu alaikum, barkarmu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba na kowane mako, wanda ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Suleiman Muni Barma. To a yau shirin zai nufi jihar da magaram a jamhuriyar Niger, domin jin halin da kurame ke ciki da irin gudunmuwar da kungiyar su ke bayarwa wajen samar da ci gaban al'umma. Ba tare da bata lokaci ba, zan koma gefe in barku da wakiliyar sashen Hausa Tamar Abari.
Kungiyar ta hada da maza da mata, inda ta tsara kanta wajen tafiyar da ayyukanta. Ibrahim Haru shine shugaban kungiyar kuraman ta jihar da magaram, ya ce suna haduwa ne duk ranar Ladi don tattauna abubuwan da suka shahi ci gaban kungiyar su.
Muna haduwa din Dimash ko ta Dimash ran Ladi muke, in mun hadu me kamata mi sai a ci a ribo ta olije a kai mata takarra in samu wani tallahi da muke so, kamar mata kamar sahi wanda bisa iya aikin hannu suna so su kasuwanci, muna yin wannan mun kai maji. Mu bayan shi muka ɗauki wani mataki tsakaninmu da mu da su, muka ce ya kamata a duba wannan yaran da suke cikin lakwarkin wannan, wanda basa nan ma su zuwa mu jawo hankalin uwayensu mu gaya musu wannan yaran da a suke sa haka nan suna yawo banza haka ana zama ana shayi, da ci wannan bai dace ba. In Allah ya so yara za mu gawa daga aka tashi mutaran yau ko wani abun nan, za mu shiga mu bayyanawa cikin mutane mu ga in Allah ya sa da abun ya haɗu sai a samu a kama a yi tallahi a kama musu suma.
Wani irin matsaloli ne kuke cin karo da su wanda har yanzu ba a magance muku ba?
To mu kungiyar matsalolin mu ban mu da sai a kin ga dai gurin da muka zamna nan bakin gida
bakin titi
ne muke, kina kin ga san samu na ce muna kaman gidan guragu, muna da santir haka
kin
ga abu bala kinan muka samu wannan da lokacin nan muna da kare
mili
aka bamu lokacin sisil tanje mu da aka bamu zai dan daka shine sa hannu mun je mun ware mun yi daki ma ruwa su da shi a ciki to daga ba muna zuwa muna neman mu hasau hannu da shudi mu samu a kama muna an gewaye mana yi katan yi birokin mu mu yi sesin mu a ciki kuma duk mutane za su neman mu sarka neman mu a cikin birokin mu to yanzu meri ta amshi mun zo mun riƙe hannu kuma a titi yanzu a wani titin in mota ta kubce hakuru ma ake taka a gurin nan
ya kuke kuna har hada kudin da kuke sawa a kes din ku
yadda muke hada kudin mu tsakamin mu ne yan miro mu ce ma kowanne ga adadin zakawo na 30-30-30 a 14 an zuba 30-30 kowa zuba tsakamin mu ne yan miro kinan muka yi lissayi a wata mun samu kudin da ya kamata mun yi fefe na karra mun yi gyaran takardu a shi da muke samu har wasu baki ma da ake kawo musu daga kasashen Najeriya da wani gari a kawo musu a sabkin su a gidana da neman musu garin su
to kamar su bangaren matan na ku basu da wasu matsaloli ko kuma wace irin sana'a ce su suke
amma kuma wajen matsalolin mata basu ba su ba su da gurin zama suna so su bude atelekin su ko wasan su su bude shago to babu halin yi bude shago shago a yanzu tsada mata ba su idi shago
to mine ne kiran ka zuwa ga gwamnati da kuma masu hannu da shuni
to yanzu kira na kuna fatar da gwamnati da masu da shudi muna su a tallafa mu mu dai matsalar mu babba ba mu da hili ba mu da sesh gwamnati ta kama mana ta ba mu hili ta kida mana ta mu sesh muna so kuma ba sanu da shudi ko mata wanda su kara yin farmaso ki musu ida ba a kara horar da su kuma ba su jari wanda za su yi kasuwanci bangaren lafiya muna dokan kaman fresh and change da kuma wannan maganin ita ta ce take ba mu hala a rubutu ma jika ta ta jika arbin kams to ina za ka same shi hallu an koma gidan jiya shi kuma bangaren ilimi gaskiya akwai shi wani aikolli su na sabon gari aikolli su na musallaci da walbala suna yi amma ko mutanen cikin gari wanda su suna so su ba da iyansu to da kwalta musu nisa kuma muna fatan shi ma gwamnati ta taimaka ko da abun a daidaita ne ana daukan kula ne ana jansu suna zuwa da kwalta suna ba da hamzarin karatu
kuraman suna gudanar da ayyuka na ci gaban jahar su abinda ya kai aka dauki wasu su aiki a babbar asibiti ta jihar da magaran da kamfanonin zirga-zirga da sauran wurare
to ba sauraro nan zamu dakatar da shirin a yau sai a makon gobe zamu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so yanzu a madadin wakiliyar muryar Amurka a da magaran Tamar Abari da shugabannin kungiyar kuraman jihar Zandar Ni Suleiman Muni Barma da dukkan abokan aiki muke ce da ku Allah ya ba mu alherin sa. Assalamu alaikum.
To a gaida Sule, yanzu kuma ga Ridwan Abbas dauke da sharhin jaridan Ghana.
Rastafarianism ba amintacce ko kuma addinin da aka amince da shi a Ghana ne ba Nana Akume ya fada haka kuma jaridar Daily Graphic ruwaito wannan labarin jaridar ta ce managing director na Intercity wato STC Coaches Limited Nana Akume ya bayyana cewa kace na cin da ake game da daukan dalibai guda biyu masu isun Rastafarian akan zuwa Achimota Senior High School da bai taso ba inda aqidar Rastafarianism din wani amintaccen addini ne da aka amince da shi a nan kasar Ghana har abada ba za mu taba amincewa ba wannan shine babban kano na sharhin jaridar The Chronicle jaridar ta ce aiki da ake nufin gudanarwa na sake raya babban kasuwar Kumasi zai iya fadin duma a cikin fagen shari'a kan a ci gaba da wannan kasuwa yayin da wasu ɗan trader tuni suka garzaya zuwa sashin neman haƙƙin bara'adam na babban kotun Kumasi din suna neman kotun ta gabatar da izinin hali ga Kumasi Metropolitan Assembly da ci gaba da gudanar da wannan aiki a bisa shugabancin Benisewa Bachman mai gabatar da kara suna roƙon kotun da ta kira karamar hukumar wato Kumasi Metropolitan Assembly da kamfani gine-ginen da aka azawa nauyin wannan aiki da su dakatar da wannan aikin kamar yadda dokan kasar ta bukata. Ita kuwa jaridar Ghanaian Times wannan labarin ta ruwaito. Kwami Jantawa yayi mamaki game da dawowa da zancen a Japan Royalties. Jaridar ta ce babban jami'in zartarwa na African Energy Consortium Limited Kwami Jantawa ya ce yayi matukan mamaki game da sharhi na shugaban kasa akan dawowa da yarjejeniyar a Japan Mineral Royalty Limited wadda ke da sarkakiya ga majalisar dokoki. Ya ce yayi mamaki kuma ya girgiza da irin imani da shugaba Nana Addo-Dankwa Akufo-Addo ke da shi a lokacin da yayi wannan sharhi. Da yake gabatar da jawabin hali da kasar ke ciki a ranar Talata, shugaba Akufo-Addo ya bayyana cewar gwamnati za ta dawo ta nufaci majalisar dokoki akan matakan da za a dauka dangane da dubi ga makoman ma'amalar a Japan. Ita kuwa jaridar da herad labaran wani rukunin binciken tattalin arziki ta ruwaito akan cewar tana kyautata zaton jam'iyyar NDC za ta lashe zaben shugaban kasa na shekara ta 2024. Da wannan muka iso karshen shirin jaridun na yau. Radwanullah Mukhtar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka Accra, Ghana.
A gaida Malam Ridwan, za kuma mu kammala ne da sharhin muryar Amurka da ke bayyana matsayin gwamnatin Amurka.
Kwanni biyar da suka gabata, mutanen Burma suka fito kan tituna don yin zanga-zangar lumana tare da bayyana burinsu na maido da gwamnatin da aka zaba ta hanyar demokradiyya da yancin ɗan adam da muhimman yanci na taron cikin lumana da bayyana ra'ayi da kuma bin doka. A martanin da suka mayar, jami'an tsaron Burma bisa umarnin shugabannin sojoji suka tsare ba bisa ka'ida ba, suka kuma kai hari kan masu zanga-zangar da ba su dauke da makami da kuma ɗan jarida. Suka kashe akalla mutane 126 tun juyin mulkin ranar 1 ga Fabrairu. Mun yi Allah wade da waɗannan munanan hare-hare, inji sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken a cikin wata sanarwa. Muna Allah wade da kame-kamen da aka yi da kuma tsarewar fiye da shugabannin siyasa 1,700, likitoci, masu kare haƙƙin ɗan adam, 'yan jarida, shugabannin ƙungiyoyin ƙwadago da kuma talakawa da ke amfani da 'yancinsu. Kuma mun yi Allah wade da shugabancin sojoji da suka ba da damar wannan tashin hankali akan jama'arta. Kasar Amurka ta kuduri aniyar daukan karin matakai na inganta bin kadin waɗanda ke alhakin juyin mulkin da kuma bin waɗanda ke cin gajiyar kuɗi daga alakar su da mulkin soja. Sanatare Blinken ya ba da sanarwar cewa Amurka ta ayyana manyan yara biyu na babban kwamandan soji Min Aung-hyung, Aung Pyeol-song da Hin Thirty-third Mon da kuma ƙungiyoyi 6 da waɗanda mutane suka mallaka ko suke iko a kai bisa ga dokar zartarwar 1414. Aung Pyeol-song da Hin Thirty-third Mon sun dade suna amfani da alakar da suke da ita da babban kwamandan don wadatar da kansu. Sakatare Blinken ya ce shugabannin juyin mulki da danginsu manya bai kamata su ci gaba da samun fa'ida daga tsarin mulki ba, sabili da yana komawa tashin hankali da kuma tsaurara matakan shawo kan demokradiyya. Sakatare Blinken ya ce za mu ci gaba da aiki tare da haɗin gwiwar ƙawancen ƙasa da ƙasa don inganta bin diddigin shugabannin juyin mulki waɗanda ke da alhakin wannan tashin hankalin da sauran cin zarafi da waɗanda ke cin gajiyar kuɗi daga gwamnatin. Waɗannan takunkumin suna kan waɗanda ke da alhakin juyin mulki ne, ba mutanen Burma ba. Amurka ta yi kira ga kasashen duniya da su yi magana da murya ɗaya don nuna goyon baya ga mutanen Burma waɗanda duk da tashin hankalin da jami'an tsaron Burma ke yi suna ci gaba da nuna jaruntaka da jajircewa a ƙoƙarinsu na ƙin amincewa da juyin mulkin soja. Sakatare Blinken ya buƙaci sojoji su maido da zaɓaɓɓiyar gwamnatin demokradiyya, su daina duk wasu harhare kan masu zanga-zangar lumana, su hanzarta sakin duk waɗanda aka tsare bisa zalunci, sannan su dakatar da kai harhare da tsoratar da 'yan jarida, ma'aikatan gwamnati da masu fafutuka. Sharhin muryar Amurka na yau kenan, wanda ya bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka na yau.
Da haka muka zo ƙarshen wannan shiri na musamman da ya zo muku daga nan birnin da Magaram tare da taimakon ofishin muryar Amurka da ke birnin Yamai. A madadin dukkanin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, ni Tamar Abari ke ce muku a kasance lafiya daga nan birnin da Magaram.